kungiyar kwadago ta ƙasa ta ce ta aikewa mahukuntan ƙasar wasiƙa da ke ɗauke da bayanansu a game da kira da gwamnoni suka yi cewa ana iya ƙara kuɗin man fetur ya tashi daga naira 162 da ake sayarwa a yanzu zuwa naira 385 ko ma fiye da haka wai don a hana yin fasakorin man in ba haka ba ba za a shawo kan matsalar ba. Comrade Nasiru Kabir shine sakataren tsare-tsare na haɗaɗɗiyar kungiyar kwadago ta ƙasa ya yi ƙarin haske akan wasiƙar da kungiyar ta rubuta wa gwamnati da kuma hujjar yin haka.
Matsayin kungiyar kwadago shine har yanzu bamu yadda ba kuma ba za mu amince da wannan tallafi ba. Tunda mun fitar da sanarwa kada ma gwamnati ta kuskura ta soma wannan yunkuri. Ai mun shaka musu misalai muka ce in kuna so mu samu wadatuwar man fetur din nan da kuma a samu rangwame wa talakan Najeriya da sauki maganar refinery nan a gyara su mana. Ina alƙawarin da gwamnati ta yi cewa akwai sababbi da za ta kirkiro sai a yi su. To duk wannan abun ba a yi ba. Yau a ce mutane za a cire tallafi gobe a ce an cire jiba gata a ce an janye kwanaki kaɗan ki zance gwamnati ta ce tana sarar kuɗi a biyan tallafi tambayar da muke kulle shi ne tallafin nan wai aihuwa ike yi ne.
To sai dai a daidai lokacin da wannan turka-turka ke faruwa shugaban kungiyar masu masana'antu ta ƙasa wato MAN a turanci Shegun Ajayi Kadiri ya yi hasashen cewa ɗanyen man fetur ya ƙara kuɗi a kasuwar duniya saboda haka wajibi ne farashin mai ya sauya ko za a cire tallafi ko ba za a cire ba. Ajayi Kadiri ya ce a bari kasuwa ta yi halinta in har ana so a magance matsalar man fetur a ƙasa. Amma shugaban ma'aikatar man fetur ta ƙasa Mele Kolo Kyari ya yi bayani akan batun cire tallafi kamar haka.
Wannan tallafin shine gwamnati ta soshi din da ya wuce abinda ake sayar da shi a kasuwa. Wannan bambancin gwamnati sai ta saka domin a samu rangwame. Wannan rangwame zahirin ne ba ta yi wa kowa amfani ba shekara da shekaru. Misali daga shekara 2006 har zuwa yau misali an kashe kuɗi kimanin naira trillion 14 akan wannan tallafin. Kuma wannan kamar an shatawa ne don babu wani shaida da za a gani cewa an bada wannan tallafin. Kuma babu shaida waye wannan abu suka yi amfani.
To sai dai ga tsohon shugaban kungiyar ma'aikatan man fetur ta ƙasa Comrade Isa Tijjani yana ganin gyara matatun man ƙasar zai taimaka gaya.
Gwamnati ta san cewar bayan da za a yi ta guje ma ɗaukan ɗawainiya game da wannan magana da ake yi. Domin kawai gwamnati ta yarda cewar babu mafita a wannan harka gaba ɗayanta face ta yi kokari iyana ta kokari ta tabbatar da cewar matatunmu na mai sun yi aiki a ƙasa duk wani abu da za a yi sabanin wannan to kawai shirme ake.
A yanzu dai ƴan ƙasa sun zuba ido su ga irin tasirin da wannan wasiƙa da kungiyar kwadago ta rubuta zai yi a daidai lokacin da ake ta kai komo akan batun ƙarin kuɗin man fetur a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.